Taron wanda ya gudana karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma daukacin manyan hafsoshin sojojin kasar baki daya. An yi bitar halin da tsaro yake ciki a kasar. Jim kadan bayan kammala taron, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas, yayi wa ƴan jaridu ƙarin bayani.
Just 2 weeks back, we have had over 27 attacks by Boko Haram in the northeast alone.
A makonni biyu kawai da suka gabata, Boko Haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kadai. Amma zakakuran dakarunmu sun dakile hare-haren. Har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu tada ƙayar bayan. Kuma fatanmu a nan shi ne kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya. Taron Majalisar Tsaron Najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya a shekara mai kamawa.
For those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objectives.
Waɗannan yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro. To a farkon shekara mai kamawa ne, hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya za ta karɓi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan. Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya irin su Alhaji Bello Arabi Sardaunan Damaturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya.
Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai. A lokacin da Boko Haram din nan suka yi wogayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe, a lokacin nan sojoji sun yi kokari na fitan hankali wanda kowa kuma ya gani. To wani yanki ne dama ai fitinan gaba daya arewa maso gabacin Najeriya ne.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.